zamu fara gabatar da shi a yau insha Allah tabaaraka wa ta'ala ana muktasaru sayyid abd alrahman al-aqdari fi al-ibadati ala al-madhhab al-imam malik radiyallahu ta'ala anhuma wanda wannan littafi kamar yadda akai shimfida akai wanda da yawa na san mun yi shi a baya ko kuma an yi shi a baya to amma shi wannan littafin asalin sa ba a gajiya da karanta shi da maimaita shi a sauki a saki saboda sai kana sake yi sai kaga wani abun kaman da baka taba yin samari littafin haka yake akwai wata gaba wanda nake fada wa ƴan uwa muna karatu da su ce wanda yace maka ya iya halal ya koya ya iya ka ce masa da kai ka tare shi ka ce masa ya warware maka lam ya futa a cikin halali lam ya futa kawai da ka ce masa kai baka fanci lam ya futa ba nace masa zai wahala iya warware maka kuma haka ni na sani saboda kowa ya ake so a wahalar da shi a halali ko sai ya ce masa warware mana lam ya futa abu ne mai wuyan warware ba in ba nutsuwa kai ba ba za ka iya daidai wajen a halali sai dai ka shasha ba ka wuce kawai to saboda haka kuma kamar yadda mala awul ya faɗa babanmu ya ce shi wannan littafi in ka iya shi ko kuma in ka san shi akwai hidimar tsarki sallah ka gama da su kuma gaskiya ne in dai tsarki da sallah na wannan littafin ya tattaru komai kuma tsarkin tun daga tsarki na zuciya saboda shi ya fara ma a littafin zuwa tsarki na jikinka sannan a tafi ta sallar uwa uba to kuma sallah ka san sai da alula to ya taba alula sosai a littafin nan to ita kuma sallah kamar dama babu wani littafi wanda yake a nizam a cikin tsarin jerirka littafin malikiya wanda ya tsarge sallah wanda in ka iya shi anan to duk littafin da ka tafi da gaban wato suna kawowa bai ma kai kwatan abin da yake cikin alladi ba duka har masauran manyan littafin kawai sama-sama saboda sun tabbatar da cewa wannan ya gama saboda haka yana da matukar amfani da tasiri lallai mu kai wannan littafi na yi niyyar cewa da an kawo kaman koda kofi goma haka saboda mu raba amma na masallaci ne mun gama zamu tashi amma insha Allah kafin wani darasi zamu providing wannan means ne insha Allah saboda zai mutukar tasiri wannan na masallaci ne kana san haka zaka yi sewa amma dai bibiyan yana da mutukar amfani da tasiri wani akwai mallam Abubakar Musa Giya ne lokacin da ya sauke Allahri ya sauke Ishmawu ya sauke Iziya to za ta fara sala tukunna sai Allah ya yi mallam rasuwa ranan karatun sai aka bashi kitabu tauhid sai zama an warga zakaratin da ajiyar ABK to akwai wata magana da ya taba fada yace in dai mutun ya gama halalli ya iya ya gama yace ya iya ya karanta to ku bashi limancin 5 salawat amma banda juma'a domin shi ne halalli bai magana sallar juma'a ba iyakacin sa 5 salawat ya gama yace in yace ya iya ya gama to ku bashi limancin 5 salawat dan ya iya kuma gaskiya ne wallahi in kama halalli da gaske to gaskiya ina ganin kamar 5 salawat da ka gama da ita baka da wani matsala di yadda ta je ta rikici ta dawo to zaka iya gyara ta insha Allah tabaaraka ta'ala to Allah ya taimake mu Allah kuma ya dacin da mu kamar yadda aka yi shimfidodi ni ban yi ma da na dauka matin da ai abu ne na cikin gida kuma to na mai na ba wani sai an zo ana ta wani a wannan bashe sa ko wani ce ko da ba mu san ruwa za mu iya fara shi muna roƙon Allah tabaaraka ta'ala ya zama tare da mu malam Allah tabaaraka ta'ala ya dacin da mu wanda ya fara darasi tun farko a wannan masallacin na wannan tsarin littafin shine babanmu malaminmu Malam Kabiru Allah ya ji kan shi gafarta mushi shi ya fara to sannan tukunna bayar da son shi bayan kusan ma shekaru ma ko shekara biyu tukunna aka yi tunanin Malam Alhaji Awal tukunna ya ci gaba shi ma kuma saboda yanayin idanun da sauransu da kanshi ya ce a nemi wani ya ci gaba saboda yana ga gaskiya shi idanunsa yana da damun sa lokacin mushi aikin idanu to aka kawo Malam Babani Allah ya ji kan shi ma Allah ya gafarta mushi wanda bai dade ba shi ma ya rasu to kun ga rayuwa kenan to wani kuma ya ci gaba to haka za a ta yi shi addini ba a bari saboda mutum wani ko kuma saboda karewa wani ba a bari shi haka za a ci gaba Allah tabaaraka wa ta'ala yana faɗa wa Muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadhurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin ce wa Muhammadin illa rasul annabi Muhammad ba kowa bane kawai bai zan kowa ba sai dai manzo ne dan aika ne jakada ne daga Allah qad khalat min qablihi ar-rusul haqiqa manzanni sun shude kafin shi sun wuce da yawa an yi manzanni sun rasu su ma shi ma zuwa ya samu wannan aikin da Allah sako afa in mata aw qutila yanzu annabi idan ya rasu ko kuma aka kashe shi a yaki in qalabtum ala aqabikum shikenan sai ku juya da bayan bayan ku bar addini saboda annabi ya rasu Allah ya ce man yanqalib ala aqibai duk wanda ya juya da baya saboda annabi ya rasu ya bar addini yana gani yanzu ba kowa ba mai falan yadur Allah shay'a ba sai cutar da Allah da komai ba yawa iyaka ci zai ci cikin shi ne kawai wasai jazillahu shakirin da sannan Allah zai saka wa masu gode masa saboda haka duniya ita ba ta garewa ko kuma abu cikin ta ba ka dan saboda mutuwar wani shi ya saka ran da annabi ya rasu mutane suka yi ta kaza kaza sayyidina Umar yace duk wanda yace annabi ya rasu zai sara kan shi yawa annabi bai rasu ba kaza 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 sayyidina Abubakar yazo yayi addressing din mutane musu khutba ya kira sayyidina Umar ya tara mutane ya musu khutba yace man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut yace duk wanda yake bautan annabi Muhammad to annabi Muhammad da ya rasu yau kan da gaske ba ƙarya amma wanda yake bautan Allah fa inna Allah hayyun la yamut Allah rayi ne shi baya mutu har abada sannan ya karanta musu wannan aya kamar yadda na karanta ta a cikin suratu Ali Imran sannan ya karanta musu innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum laqiyamata inda rabbikum taqtasimun shikenan mutane kowa ya nitsu aka daina karyatawa sannan Umar yace wallahi da sannan Abubakar yazo ya karanta wannan aya musu wannan wa'azin yace tunda yake kamar bai taba jin an saukar da ayar Qur'ani kan bai san ta ba da so yasa mun zo saboda haka haka Allah tabaaraka ta'ala yayin rayuwa haka kuma zamu yi tai daya daya har kowa ya kare fatan abin da shi ne Allah tabaaraka ta'ala ya dace da mu yasa mu kare a hanya ta kware a hanya ta gari saboda haka muna roƙon Allah tabaaraka ta'ala duk su ya ji kansu ya gafarta musu ayyukan su da suka asasa na alkhairi Allah ya sa ya zama shine silan su na tsira a wajen Allah kuma Allah ya dayyabi bayan su ya albarkaci bayan su ya albarkaci abin da suka bari yau yayi daidai da 22 ga watan Jumada kula hijiran manzon Allah sallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda yayi daidai da 13 ga watan November miladiyan annabi Isa dan Maryam 2025 shine insha Allah zan fara wannan littafi kamar yadda muka fada Allah tabaaraka ta'ala ya dace da mu shi dai asalin wannan malami Abdulrahman al-Aqdari da haka yayi suna har ma ahallari kai mutane yayi suna a wajen shahara bainan nas intashara bainan nas da sunan sa asalin sa dan al-Jazair ne asalin shi sannan yana tare da cikin manyan malamai sanannun malamai a karni na 10 na hijira karni na 10 na hijira yana cikin manyan sanannun malamai sannan kuma a karni na 13 kenan miladiya to haka Allah tabaaraka ta'ala sanya albarka cikin abin da ya rubuta koda a ce maka Abdulrahman al-Aqdari ya wannan littafin kadai yayi a rayuwarsa bai wani littafin misali sai wannan kai ka san cewa rayuwarsa ta albarka kaga littafin gaba daya in ka kalle shi zaka iya cewa ko case size amma irin albarkan da yayi da manyan malami da waye da duka yana fara da ahlali kowa to kaga rayuwarsa ta albarka to haka ake so yawa malamai da sun yi masa sharhi Abdulrahman al-Aqdari sun yi sharhin wannan littafin da yawa akwai irin su al-Masai akwai sharhin da Dr. Aminuddin na Kano Allah ya ji shi ma Allah ya gafarta mushi wanda yayi sharhin sa shi na sama babba ne sosai mujalladi ne guda wanda yanzu na san ba zai kasa da irin su wani 18 ba na shi shi gaba so shi ma yayi sharhi Dr. Aminuddin na Kano to saboda haka su ita rayuwa ka ake so ta zamanto ta yi albarka kuma kamar yadda mala awali ya faɗa ne da zai yake magana yace kowa ya san hanyar da zai tafi gidan shi an tashi misali amma sai hanyar shiga aljanna ne ba mu sani kuma ba mu so mu sani wannan kuma gaskiya ne malam Zarnuci lokacin da zai rubuta ta'alimul muta'allim tariqat ta'allum yayi wata magana yace abin da yasa ya tashi ya tsaya ya rubuta littafin shi yace yaga da yawa daga cikin dalibai alzamanin shi suna ta neman ilimi amma ba sa samu ilimi suna nema amma ba sa kaiwa ga ilimi sai ga suna ta wahala yace to sai ya fahimci ashe sun kuskure asalin hanyar neman ilimin ne basu gane hanyar neman ilimin bane har yake magana a cikin yake cewa kullu man aqta tariqa dalla duk wanda ya kuskure hanyar da zai isa waje kuma to ya bata yace to shi yasa sai ya tashi sai ya tafi saboda ma ya nuna ma daliban ma yadda za su bi hanyar da za su samu ilimi to wannan shine so da aka dole a nuna ma mutane hanyar da za ta a samu aljanna domin ita aljanna ita ce gidana har abada na gidana din wanda an ka shige ta shikenan to kun ba a shigar ta haka sai ka san hanyar ta to Allah ya datar da mu ya ce bake mu malam ya buɗe littafin shi da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan yayi koyi da littafin Allah tabaaraka ta'ala na alqur'ani shi ma da haka ya fara da basmala asalin basmala shine neman albarkan Allah mai rahama mai jin kai yace wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam yace wa sallallahu ala sayyidina muhammadin tsira su tabbata akan shugaban mu annabi Muhammad wa alihi haka sira su tabbata akan iyalan gidan shi wa sahbihi da kuma sahabban shi gaba ɗayan su wa sallama da kuma aminci tsira da aminci su tabbata akan shugaban mu annabi Muhammad da iyalan shi da sahabban shi wannan shine salatin annabi zaka yi wannan ya halatta kai wannan salati wato mafi gajarta haka ya halatta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam ya halatta yace alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah ubangijin tarikai ubangijin halittu gaba daya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata akan sayyidina Muhammad shugaban mu annabi Muhammad khataman nabiyina cikamakon annabawa ma'ana wanda daga kan shi babu annabci annabta ya kare daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah khataman nabiyyin annabi muhammad shine cikamakon annabawa daga kan shi ba za a saki annabi ba sannan wa imamul mursalin annabi muhammad kuma shine shugaban wato manzanni shine limamin su har a filin kiyama wannan haka ya tabbata hadisi da dama to malam yayi wannan to da ya gama wannan muqaddima shi yar daidai yace awwalu ma yajibu ala al-mukallafi awwalu ma yajibu ala al-mukallafi farkon abin da yake wajaba akan mukallafi to waye mukallafi malamai suka ce al-mukallaf wal baligh al-aqil alladhi balaghatu da'watu ad-din al-islam wato shi mukallaf shine mutumin da ya balaga kuma yake da cikin hankalin shi da alai shi sannan wato karantarwar musulunci ko sakon musulunci ya isa masa ya samu labarin musulunci annabi Muhammad sallama ko addinin annabi Muhammad sallama ya samu labari to wannan shine mukallaf babu maganar cewa kai musulmi ko ba musulmi ba wannan magana ce in dai sakon ya ishe ka ya same ka to anta mukallaf kai mukallaf yawa shi yasa to shi kuma albaligh a musulunci daga shekara 15 ake sai mutum ya balaga dan namiji yawa domin haka yazo a hadisi wanda yake ingantacce na Abdullahi ibn Abbas lokacin da yazo ya nemi zuwa yaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana shekara 13 zai je yaki ina jin bamanta ba din Ahzab annabi ya ce mishi a'a baka kai ba to amma da shekara mai zuwa ta zagayo ya kai shekara 15 da yazo annabi ya ce mishi eh yanzu ka kai ka isa malamai suka ce lokacin bai balaga bane babu wani takalifi na dole akan shi na ibada to saboda haka shi mukallaf shine baligi wanda in ya kai shekara 15 ko kuma su alamu ne na wato balaga suka bayyana a jikin shi ko a jikinta to wannan sune ake ce mishi al-mukallaf to shine mukallaf shi ma'anar mukallaf asali shine wanda aka dora ba kansa yawa wanda nauyi ya dora kansa shine ma'anar al-mukallaf wanda nauyi ya dora kansa aka dora nauyi kansa shi yasa al-mukallaf shine maf'ulun bihi shine wanda aka dora nauyi kansa amma in ka ce al-mukallif lamu din kamata kasra to ya zama to shine wanda ya dora nauyi al-mukallif sai zama Allah tabaaraka wa ta'ala al-mukallaf sai zama bayin Allah tabaaraka wa ta'ala kaman al-muallaf ne da al-muallif in ka ce al-muallaf to shine littafin da aka wallafa shi misali wannan amma in ka ce al-muallif shine wanda ya wallafa littafin kana canza kai wasalin kaga ma'anar ta canza gaba ɗaya sai zama to mai aiki ne da wanda aiki ya fada akan shi to shine mallam yake cewa farkon abin da ya wajaba akan shi mukallafi baligi yace tashihu imanihi shine inganta imaninsa ya inganta imanin dama ya riga ya sami imanin ma gaba daya tunda ya yarda kalmatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallama wannan shine kalmatu iman domin imani yana da rassa dai har guda 70 da uriya annabi ya ce a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imadatul adha anil tariq mafi kololon imani shine mutum ya ce la ilaha illallah wanda ya fada zama mai imani a musulunci to yanzu abin da ya wajaba a kansa shine inganta imani inganta shi ya gyara shi kyautata shi kuma ma'rifatu sannan bayan ya inganta imani ya kyautata shi sai kuma ya san ya nemi sanin ma yusliqu bihi fardu aynayhi wato abin da zai gyara ko yake gyara farin lansa ta aynayhi ta kansa da ta shafe shi a karan kansa wato abin da zai gyara kyautata farin lansa wajibin da Allah ya dora masa a shi karan kansa dole sai yayi to ya nemi ya san ya inganta wannan wato wajibin da Allah ya dora masa asalin aynayhi shine wato wajibi ne da yake mutane in an ce ayin shine kai daya ni daya shine ayan shine jami'insa kai daya ni daya Allah ya wajabta mana abu ya dora mun yadda yake kai haka yace ni kuma zai tambaye ni zai tambaye ka to shine asalin fardu aini wanda wani ba ya dauke mu akwai fardu kifaya wani yana dauke mu misali yanzu ka dauki misali sallar gawa idan wani ya je wani bai je ba shikenan sallar tayi kuma ba za a kama wanda bai je ba mutsar ba da wani uzuri ko dalili bane amma da kowa zai zuwa za a kama shi amma inda aka ce fardu ayni to shine kaman sallah kaman azumi misali kaga wannan kowa sai yayi babu excuse kowa sai yayi kowa nashi zai kuma za a tambaye shi akan abin to wannan shine fardu ayni shine abin da yake magana akan farkon abin da yake wajaba akan mukallafi yayi shine inganta imaninsa sannan ya san abin da zai gyara farillarsa ta shi kansa da ta shafe shi sai malai fara kawo misali mai cika kabi sala kamar hukunce-hukuncen sallah kaga hukunce-hukuncen sallah ya bude ta bashi shi yasa ba na mantawa a nan muna karatu za ka je malai ka ce rariya mata ta sallah ko a hannari rariya mata ta sallah in ka santa to shikenan kawai ta tace maka sallah gaba daya to kaga da shehu da ya ce ka kabi sala kamar hukunce-hukuncen sallah wajibin ka ne ka san waɗannan hukunce-hukuncen sallah domin suna kanka dole ne sai kai domin sallan nan ita ce farkon abin da za a bincika awal mun hasabu bihi al-abdu min a'malihi yawm al-qiyamah as-salah farkon abin da za a bincika cikin ayyukan bawa a cikin wato a kiyama shine as-sallah za a bincika sallar ka ne farko hadisi da dama sunan in sallar ta inganta ta cika ta kyau to shikenan sauran ayyukan ma za a karbe su a haka a ce jeka so da haka dai malam yace kamar hukuncin sallah wa tahara da kuma tsarki yawa wajibinka ne ka tashi ka san hukunce-hukuncen tsarki wasiyam da kuma hukunce-hukuncen azumi kaga wannan du'ai farilla ne ta kai kanka tana kaina tana kanta tana kan kowa kaga kowa sai ya tashi yare ma babu wani yanzu excuse anan gurin babu kusi dole sai kare ma madunta sirta mukallafan to babu makawa sai kare ma sanin wa'annan abubuwan hukunce-hukuncen sallah hukunce-hukuncen tsarki hukunce-hukuncen azumi wajibu alaihi malai ce kuma anan yana wajaba a kansa alaihi dhamirin yana kuma wani zuwa kan mukallaf duk lokacin da kaji alaihi ana har ka gama to yana kuma kan mukallaf tunda an mai an fade shi wala sake mutawa wajibu alaihi malai ce wajaba a kansa shi mukallaf balikin nan an yuhafidu ala hududillah ya kiyaye wato dokokin Allah hududillah iyakoki na Allah yadda Allah ya ce nan kar kai to ka tsaya iya nan inda Allah ya ce nan kai to kai shine hududillah yawa wa yaqifa inda amrihi sannan kuma ya tsaya iya yadda Allah ya umarce shi ina ne iya umarnin da Allah ya maka fastaqim kama umirta wa tabi ma'aka wa la tabghu ka tsaya iya yadda Allah ya umarce kar ka shige gona da ni a ibada yadda Allah ya ce kai to nan zaka tsaya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka sallah guda biyar a dare da wuri kar ka ce ni ba bai zan yi ba haka bane shine wa yaqifa inda amrihi ya tsaya iya yadda Allah ya umarce shi wa na'i kuma ya tsaya da Allah ya hare shi kar ya wuce gunda Allah ya hare shi in Allah ya ce kar kai wannan ko ka tsaya iya nan shine ma'anan wa yaqifa inda amrihi ya tsaya iya umarnin Allah yadda Allah ya umarce shi wa na'i kuma ya tsaya iya yadda Allah ya hare shi kar ya wuce wannan iyakan da Allah ya hare shi sannan shi ne zubarin nan ko ya tuba ila Allah sannan ya tuba zuwa ga Allah ma'anan tuba kuma shine komawa ga Allah yawa da an kana wani abin da kake kasancewa lalle ka saki Allah to tuba shine arruju ila Allah ya tubu ila Allah ya koma zuwa ga Allah subhanahu tsarkakakken sarki ma'ana mai tsarki qabla an yastata alayhi kafin Allah ya yi fushi da shi domin dukkan mai sabo Allah yana fushi da shi dalika bi annahu muttabi'u ma asqata Allah wa karimu ridwanahu fa ahbata amalahu duk wanda ya bi abin da Allah baya so kuma Allah yake fusatar da Allah to Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karba aikinsa ba kuma Allah zai fushi da shi kuma Allah ya nuna mana cewa yana fushi so da haka gabanin Allah ya fushi da kai in kana cikin sa sabo to ka koma ga shi na wai tuba ila Allah ya koma zuwa ga Allah subhanahu tsarkakakken sarki qabla an yastata alayhi gabanin kafin Allah ya fushi da shi wa shurutu tauba to shikenan yanzu nan kaga malam ya kawo maka abin da yake kan mukallafi na wajibi wannan wajibi ne ba ka gane wannan wajibi ne to kuma ya kawo maka cewa yanzu in kana wani sabo ka koma ga Allah to sai fara shimfiɗa maka shurutu taubati sharɗan tuba tunda yanzu misali yayi maganar cewa wa tuba ila Allah subhanahu ya koma zuwa ga Allah ya tuba zuwa ga Allah tsarkakakken saki qabla an yastata alayhi kafin shi Allah tabaraka taala ya fushi da shi yana cikin zunubi to ya zaka ka tuba shine sai malaki so yanzu ya baka shar'an yadda ake samun tuba sharadi ne wannan in baka cika ta ba tubar ba tayi ba shine shurutut tauba sharɗan tuba annadamu ala ma fata shine nadama bisa abin da ya gabata na zunubi zunubin da kake yi da to idan ka tuba yanzu kaga zaka bar shi ko zaka daina shi to kai nadama akan sa to yanzu ka gane shi sai na ce maka malam zai fara maka da tsarki amma tsarkin kala biyu akwai taharatu ma'anawi akwai taharatu hissi akwai tsarki na ma'ana shine na cikin wato zuciyarka in zuciyarka ta samu tsarki to shikenan komai ma ya samu wato karbuwa kuma ya samu tsarki sannan akwai tsarki na asalin abin da ake nufi tsarki shine na kaje ka kai tsarki in kana cikin rashin tsarki bawali ga'i hayy da sauransu alura da sauransu to shine sai ce to shar'in tuba yanzu kaga da an gyara zuciya ta kenan ta tsarkaka tace to shar'in tuban nan annadamu ala ma fata shine yin nadama bisa abin da ya gabata na zulubi wato zulubin da da kake to shar'in tuba ne in ka tuba ka bar shi in ka tuna sai kai nadama ka dinga nadama a ranka domin nadama daga zulubin da mutum ya wato alama ne na imani kuma alama ne na Allah ma ya karbi tuban mutum sai mutum ya gode wa Allah yawa wa shurutut tauba shartan tuba dai na farko annadamu ala ma fata shine yin nadama bisa abin da ya gabata na zulubin da kai wan niyyat shart na biyu kuma shine kai niyya ka kudiri niyya ka aje a ranka Allah ya uda ila dhanbi cewa shi mukallaf shi balikin nan ba sai koma zuwa ga zulubin sannan nadama yawa ba zai dawo ba Allah al'auda shine dawo abu da ka bari ka dawo wa in utu udna so da haka mutun yayi niyya ya kudiri niyya ya aje a ranshi ba zai koma zuwa ga zulubin da ya bari ba fima baqiya min umrihi cikin abin da ya gabata na wato rayuwarsa abin da ya rage na rayuwarsa wato rayuwarka za ka yi nan gaba zulubin da kai a baya ka bar shi kai nadama akan sa sannan ka kudiri niyyar cewa ba za ka sake komawa ga wannan zulubin bayan ba cin abin da ya rage maka na rayuwarka kafin ka mutu kaga ka bari gaba daya to wannan shine shar'in nabi na tuba shar'in na uku wa an yatruka al-ma'siya fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha mala yace wa an yatruka al-ma'siya shar'in na uku shine mutun ya bar sabo al-ma'siya ya bar zinubi ya bar saban da yake yi fi sa'atiha a lokacin da yake yin nata a dai lokacin da kake zinubi in baka sani bane sai yanzu ka sani to dai lokacin da aka bari baraka ce to barin gama ba a misali mutun yana shan giya dali san wata kirki ya haramun bari sai wani yazo yace masa inna ma kamu gwamnati shiru lan sabu rijisun ai haramun ne Allah ya haramta to ko da bakin a bakin sa take sai ya cire kwalban yayar ya zayatar ya tuba yayi nadama to shine abin da ake nufi amma bare yace to barin gama shanye ta kwalban nan na gama shi kenan babu wannan shine wa an yatruka al-ma'siya mutun ya bar saban da yake yi fi sa'ati a lokacin da yake saban in kana mutalabbisan biya idan dama yana cikin dange da saban ne ma'ana yana cikin saban to yanzu kuma yi du'a zai tuba to atake zai bari ba zai ce sai na gama an gane ko yawa karka ce sai na gama a tukunnan na gama sa'a ba wannan wala yahillu lahu mala yace baya halatta a gare shi an yi akhira tauba ya jinkirta tuba shi a mukallaf kenan baya halatta a gare shi yace bari jinkirta to bari gama ko kuma bari wani lokaci ko kuma kai yanzu ai muna shekarun samartani bari in na kai shekara 50 ko 45 ko kaza zamu bari ai yanzu kan a mala yace wala yahillu lahu baya halatta a gare shi shi mukallaf an yi akhira tauba ya jinkirta tuba wala yaqula kuma kar yace shi al-mukallafan kar yace hatta yahdini Allah hatta yahdini Allah kar yace a zan bari amma sai Allah ya shirye mu sai Allah ya shirye ni yanzu ina zunubi kaza kaza amma sai Allah ya shirye ni Allah ya shirye ni zan bari ba a irin wannan a tuba dan baka san lokacin da Allah zai dauke ka ba fa innahu mala yace domin lallai fadan haka da mutum zai ce ba zai bar tuba ba ko ba zai bar sako ba har sai Allah ya shirye shi mala yace min alamati shaqai yana cin alama na tabewa alamun cewa mutum ya zama lalatacce ne in kaga mutum yana zunubi sai ce a ni sai Allah ya shirye ni to wannan alama ne na mutum ya lalace ya tabe gaba da ashqa yawa rashin albarka wal khizlan da kuma wato lalacewa shi ma dai khazir shine tabewa shi ma wa qamsil basira da kuma tushewan basira da rifewan basira basirar ka ne ta toshe gaba daya in banda toshewan basirar ka da ta toshe ba babu yadda zai kana sabo a fara maka ce a sai Allah ya shirye ni tukunnan bari babu dan kai zaka yi kokari ai kokarin naka ne na kai ka bari to shine gurgure da kai kokari ka bari sai Allah ya taimake ka sai ka bari so da haka dai a takaice wannan shine shar'in tuba kuma shine abin da malam ya hana ka kar ka zauna ka tayi ka ce sai ka Allah ya shirye ka a sai ka ba a irin wannan an gane ko yawa wajibu alaihi mala yace har yanzu kuma yana wajaba akan shi baligi mukallafi din nan hifdhu lisanihi kiyaye harshen sa harshe ka kiyaye shi kaga shi ma wannan da tsarki ne nabi na gabanka mala yace duk wannan tsarki yake mana kafin ma mu zo tsarkin tukuna za a yi magana da ruwa da sauransu amma har yanzu tsarki yake ba wajibu alaihi yana wajaba akan shi mukallafi hifdhu lisanihi wato kiyaye harshen sa min al-fahsha daga al-fasha yawa maganganun wanda suke ba na albarka ba maganganun wanda suke ba na alheri ba zage zage ƙarya kaza almala yace wajibin ne mukallafi ne yake ya shiga daga wannan wal kalamul qabih ka gani da kuma maganganun wanda suke munana maganganun wanda suke abin kyama al qabih munana maganganun wajibin mukallafi ne yake ya shiga daga al fasha da kuma munana maganganun da ba su da albarka wa aymani talaqi sannan wajibi na'am to nawa bai kawo ba kenan fa wal munkar akwai anaku ko akwai almaku almu'arun ka to bai kawo bane wal munkar yawa da kuma abinki wajibin mukallafi ne ya kiyaye harshen sa daga almunkar almunkar shine dukkan abin da kasancewar in kai shi mutane da su kyamace shi Allah baya su shine munkari shine munkari asalin ma da munkari to wajibin mukallafi ne kiyaye harshen sa daga duk wannan abubuwa yanzu kaga kiyaye harshe abin da yasa malam zai maka magana akan harshe sosai in ka shiga ma da aka samu maganganu akan harshe ƙarya giba rada kaza saboda asalin harshe annabi yayin hadisi ya ce ba abin da yake kai mutane wuta mafi yawan mutane sai harshe haka annabi ya faɗa yace ba abin da yake kai mutane a kifa fuskokin su a cikin wuta irin harshe har Mu'adh ibn Jabal yana cewa to yanzu manzo Allah zamu kama abin da muke magana da shi ko kuma mu daina magana ke kuma za a kama annabi yace a sakinatka ummuka ah to inde ba za ka dama mahaifiyarka ta yi wabinka dama ba ta haife ka ba inde ba za ka iya kama wannan ba annabi ya faɗa masa so da haka malam yayi magana akan harshe sosai sai in ka shiga ciki ma za ka samu sannan wa aymani talaq da rantsuwa ta saki yawa shi ma wannan wajibin mutum mukallafi ne ya kiyaye harshen sa daga rantsuwar saki malamai sun ta bashi ma'anoni da yawa daga ciki suka ce aymani talaq shine mutumin da zai yi rantsuwa akai in matar shi tai abu kaza ta so ba a san irin wannan saboda mata sai su mace sai ta yi ba ruwanta aymani talaq rantsuwar saki yace wallahi ya rantsi da Allah in kika yi kaza kin sau to ba a san wannan rantsuwa saboda ba ruwan mace sai ta yi abinta kuma sai daga baya suka duka ci ai kai ba sake ta kai ba kaza kaza ko sai ce to wancan sharrin da ka gindaya ba to shi ma ba a san sa a takeice dai harshen ka kiyaye shi sosai wantiharil muslim da wato tsoratar da mutum musulmi intihar kamar sa tsawa asali shine intihar wala tanharu ma ko yawa kar kamar iyayen ka tsawa haka Allah yake faɗa cikin suratul isra'i to saboda haka dai wantiharil muslim kar ka tsawata wa musulmi kai musulmi tsawa tsawon da ba bai dace ba wa ihanatihi da wulakanta mutum musulmi karka wulakanta shi ihana shine wulakanta mutum asali wata hukumu hayyina wa huwa inda Allahu azim yawa nan ma za ga wasu suna bashi wani fasara na taɓa jiyo wani yana fasara Allah yace wai wa ihanatihi da wulakanta shi an gane a da wa ihanatihi da ha'intarsa afwan ha'intarsa kai ma ka jiyo wa ya ci da yace wai da ha'intarsa ihana ba ha'inta bane shine wulakanta mutum ka dauka mutum wani sako sako ba komai ba to shine haramun wajibin ka kiyaye wannan sannan wasabbi da zagin mutum musulmi wajibin mukallafi ne kiyaye harshen sa daga zagin mutum musulmi wa takhwifi to ga tsoratar da shi yawa ihana ba tsoratar ba wa takhwifi da tsoratar da shi ka zo ka samu sa wani tsoro min ghairi haqqin shar'iyyin ba tare da wani haqqi na shari'a ba shari'a ne tace ka tsoratar da shi ne tsoratar misali kaga yana abin da ba daidai ba kai mai wa'azi da ayoyi da hadisi sai tsorata to wannan ya halatta amma kai aka zo ka tsoratar da mutum musulmi da wani abu to wannan haramun ne kamar yanzu misali abin da aka yi mana kwanan nan a America cewa za a kawo ai kaga an tsorata mutane tsakani da Allah ko ba a yi ba to kaga an shiga cikin haƙƙin wallahi Allah zai saka mana dan wallahi an tsoratar da magana ta gaskiya ke yawa saboda haka malam yake faɗa mana cewa ba za ka tsoratar da mutum musulmi ba ba za ka yi mai tsawa ba tsawa ba za ka wulakanta shi ba duk wannan dole kake harshen ka daga waɗannan abubuwa kai mutum musulmi wajibu alayhi hibbu basarihi kuma wajibin mukallafi ne ya kiyaye ganin sa to yanzu an gama da harshe kaga malam ya bi maka kusan ɗaya bayan ɗaya gaban nan naka waɗanda suke da hatsari malam zai maka magana kansu yace wajibu alayhi wajibi ne akan mukallafi har yanzu hibbu basarihi kiyaye ganin sa idanuwansa ya kiyaye su kai kun an tafi kuma shine ka haddace abu ka kiyaye shi ya zauna a ranka shine ai ba ka dana cewa ufaz ko hafiz kaza kaza wanda ya haddace ba rake to hibbu basarihi ya kiyaye ganin sa minan nawri ila al haram daga kallan haram idanun ka ka kiyaye shi daga kallan haram haram kuma kowanne iri indai abu haram ne kallan haramun ne a wajenka malamai yanzu sun tafi suna bada fata suka ce hatta kallace kallace na social media za ka ga tsareci na mata ana ta nunawa ko kuma wani abu shi karan kansa in ka zuba a wannan irin wato fina-finan ko kuma waɗannan ɓangarorin social media haramun ne shi ma haramun ne akwai wani ma da ya taɓa tambaya ya ce shi baya iya mu'amala aure da matar sa ya kalli irin waɗannan na fina-finan tukunna-tukunna iya motsa masa sha'awarsa to kaga wannan haramun ne an gane so da kare domin ai kallon sassan jikin wata da kake yi daban kuma karuwaci bayan iska ta ma fi karuwa karuwaci domin ita duniya take watsawa komai nata to irin wannan ne hatta shi haramun wajibinka ne kake ganin ka da shi wajibinka ne in kana yi ka zo kai sai ka wuce da sauri kun kuma akwai da zaka yi ka kiyaye kanka daga wadannan irin su guraren a cikin social media sai ka kiyaye shi ka katse shi gaba daya yawa to wajibin dai mutum baligi ne mukallafi ya kiyaye idanunsa daga ganin abun da yake haramu wala yahibbu lahu kuma baya halatta ga shi mukallafi baligi an yanzura ila muslimin ya kalli mutum musulmi ya dinga kallon wani musulmi ko wani musulmi bi nazratin da wani irin kallo tuzihi da zata cutar da mutum musulmin ko da take cutar da shi duk kallon da zaka yi mutum ba na alheri ba wanda in ka kalle zai cutu to haramun ne ka kalle shi da irin wannan kallon kasa akwai kallo na albarka akwai kallo na tsiyaye ka kallo wani iri na da rashin mutunci to haramun ne a musulmi take yi mutum musulmi mala yace illa an yakuna fasikan in ka zaka yi mutum musulmi irin wannan kallon rashin mutunci yawa to sai dai in fasiki sai dai in mutum fasiki musamman ma mai bayyana fasikancin nasa to shi kan ya alatta ka masa irin wannan kallon na ya gane cewa shi ba mutum ne na arziki ba ana kyamarsa mala yace ba haka ba ma fa yajibu hijranu to yana wajaba akan mukallafin nan ya kaurace ma wannan fasiki ba ma ya zauna kallon sa ya ma kaurace masa ya kaurace masa ma gaba daya wayajibu alayhi kuma har yanzu yana wajaba akan shi wannan mukallafin hifdu jami'i jawarihi mastata'a ka gani ko hifdu jami'i jawarihi wato kiyaye dukkan gaban jikinsa mastata'a daidai gurbadan sa duk da za a yi dai duk gaban jikinka wajibinka ne ka kiyaye su kaga ka kare su wa an yuhibba lillahi wa an yuhibba lillahi sannan wajibin mutum mukallafi ne in zai so soyayya yayi soyayya dan Allah kowane irin soyayya na duniya in za ka yi kai dan Allah saboda mutum kawai na san Allah shi yasa kake son sa ba wanda dalili bane saboda mutum kawai kaga na Allah ne kaga mai alƙa kake son sa ko mace zaka so su ka dan Allah saboda kaza nake so kazo da kaza haka ne ake so mutum musulmi wa an yuhibba lillahi in zai soyayya yayi soyayya dan Allah wa yughdha lahu sannan har yanzu in zai kiyayya albughd kiyayya in zaka ki mutum ko zaka ki wani mutum ki saboda Allah saboda mutum yana kin Allah ko saboda abun kaga cewa ba mai albarka to shi yasa kake kin sa amma ba abun gare babu dalili a wannan bai halatta ba wa yughdha lahu kuma har yanzu mutum mukallafi wajibin sa ne ya yarda da abu dan Allah in zaka yarda da wani abu to ka yarda dan Allah saboda Allah ka yarda da abun wa yughdha lahu sannan in zai yi fushi ma al-ghadab ko yawa fushi in zaka yi fushi ma kai fushin saboda Allah saboda an saba wa Allah an yi abin da bai kamata ba so sai kai fushi a wannan wajen wa ya'muru bil ma'ruf sannan wajibin mukallafi ne yayi umarni da abun mai kyau kyakkyawan abu abin da shari'a ta sani wa yanha 'anil munkar sannan yayi hani da mummunan abun da shari'a ba ta so take kyama to wannan shine iyakacin nan zamu tsaya insha Allah tabaraka ta'ala muka so sai mu tashi wa ya'muru alayhi al-kadhib wal ghiba da sauransu to a takaice dai wannan shine darasin mu na farko a wannan littafi Allah ya datar da mu Allah ya taimake mu kuma ƴan uwa tun da suna zama na san duk an yi in aka ji wani abin da yake na kuskure dai Allah ya gaggawa dawo da mu a gyara mana wannan shine abin da ya halitta mu sani a game da wato sassan jikin mu domin su ma tsarki ne in kai ya tsarkake su tukun na ma farko kafin a tafi ɗayan uwa uwa wannan sai sun samu tukun zuciyarka za a gyara maka da gabanka tukunna to sai a tafi ga sallah domin sai wannan sun gyari gaba daya tukunnan kai sallah ta zama karababbiya ke kyawa biki to Allah ya tabbake mu Allah ya sa mu iya kiyaye waɗannan haƙoƙi da malam ya ambata fara ambata wannan a cikin wannan litafi nashi Allah tabaraka taala ya karba aikin su da suka yi su mu kuma da muke wato fassara abin da suka yi Allah tabaraka taala ya sanya mana mizanin kyawa ayyukan mu Allah ya rufa mana asiri Allah ya tabbake mu اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم اقنا عذابك ما تبعث عبادك اللهم اسنا ولا تسر علينا وعنا ولا تهن علينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا من لدنك علما اللهم فهمنا اللهم يا معلم ادم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم يا معلم ادم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم يا معلم ادم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم انك عفو تجيب العفو فاعف عنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله